الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Lahadi hudu ga Ramadan, hijira ta 444, daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023. Muna cikin Suratul Ahzab, za mu ci gaba da tafsiri daga ayata 23 insha Allah. Karatunmu na yau yana dauke da bayani akan yakin Banu Qurayza, yakin Banu Qurayza wanda ya auku a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukake ya ce, minal mu'minina
rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi wa minhum man wa minhum ينتظر وما بدلوا تبديلا.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. daga cikin mu'minai akwai wasu mutane wadanda sun gaskanta alƙawarin da suka yi ma Allah akai. Wannan wata shaida ce kyakkyawa da Allah yake ba ma sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yana cewa daga cikin sahabbai akwai wasu mutane wadanda suka yi ma Allah alƙawari kuma sun gaskanta wannan alƙawarin da suka yi ma Allah. Fa minhum man qada nahbahu. Allah ya sake maimaita wannan kalma don ya nuna ƙarfin halin sahabban Annabi Muhammad. Allah madaukake ya ce, faminhum man qada nahbahu, daga cikin sahabbai akwai wanda ya biya buƙatarsa. Asali annahbu shine annadhru, alƙawari, alwashi, mutum ya yi ma Allah alƙawarin wani abu. To, sahabbai sun yi ma Allah alƙawura daban-daban. Daga cikin waɗannan sahabbai akwai wanda ya biya alwashin da ya yi ma Allah tabaraka wa ta'ala, wa minhum man yantadhir, kuma daga cikinsu akwai wanda yake jira. Wannan shi ne dalilin da ya sa Allah maɗaukaki ya maimaita wannan maganar, domin abinda Allah ya faɗa da farko, sadaku ma ahadullaha alaihi, sadaku ma ahadullahi alai, sun gaskanta alƙawarin da suka yi ma Allah. Wannan magana ta game manufar ayan gaba daya, amma duk da haka sai Allah ya sake maimaitawa don ya nuna maka cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa saba ma Allah alƙawarin da suka yi mishi. Shi yasa ya sake maimaitawa, faminhum man qada nahbahu, daga cikin sahabbai akwai wanda ya biya alƙawarin da ya yi ma Allah, alwashin da ya yi ma Allah ya cika. Wa minhum man yantadhir, daga cikin sahabbai akwai wanda yake jira. Me yake karantar da mu? Wa ma baddalu tabdila, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su canza ma ahadullahi alaihi, alƙawarin da suka yi ma Allah ba. Sahabbai ba su canza alƙawarinsu ba. Idan kana tattaro ayoyin Alƙur'ani waɗanda suke nuna darajar sahabban manzon Allah, babu shakka wannan aya tana ciki. Allah yana tabbatar da su sahabbai, ma baddalu ma ahadullahi alai, alƙawarin da suka yi ma Allah ba su canza ba. Wani irin alƙawari? Min as-sabri, sun yi ma Allah alƙawarin za su yi haƙuri idan an haɗu da kafirai za a gwabza yaƙi. Wala nakathu bil firari, sun yi ma Allah alƙawari idan an haɗu da kafirai ba za su gudu ba. Kowa da irin alƙawarin da ya yi ma Allah. فالمعنى أنه مات على دينه غير مبدل أبين ده الله يكي كرن تد مصحبين سمت أكان أقيد السباب وان دي چانزا الله كسام يكو يدسو وين ده الله يكس صحبان النبي محمد كشي بيو وان شيكي نونا tabbatar imanin sahabban manzon Allah ko da yake ba dukkan su ya faɗa anan ba yace minal mu'minina daga cikin mu'minai amma ƙarshen ayin ita take nuna maka cewa su sahabbai gaba ɗaya babu wanda ya canza alƙawarin da ya ma Allah idan ma bai cika alƙawarin sa a yanzu ba to Allah ya ce ka sa ido gaba zai cika alƙawarin sa yantaziru innama yantaziru jira kawai yake lokaci akwai misali kashi biyu din nan don haka aka samu labarin sahabbai daban-daban kamar yadda Allah ya bada misalai ya kasa kashi biyu kashi guda waɗanda sun cika alƙawarin da suka yi ma Allah annabi Muhammad yana da rai idan aka ce kashi guda suna jira su ne waɗanda ba su cika alkawarin da suka yi ma Allah annabi yana da rai ba amma dai suna jira damar su ta zo ba za su fasa wannan alkawarin ba to za ka samu sahabban annabi kashi biyu ne ta sashin alkawura da aka yi ma Allah kuma labaransu yana da yawan gaske labaransu yana da yawa akwai misalai daban-daban misali na farko waɗanda sun cika alkawari da suka yi ma Allah shi ne hadisin da ya zo a sunanun nasa'i babu salatu ala shuhada'i hadisin shaddad ibn al-hadi yana daga cikin mafi ingancin hadisai waɗanda ake ba da labari game da alkawarin da sahabi ya ma Allah kuma ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai wato wannan misali na farko kenan minhum man qada nahbahu daga cikin misalan waɗanda sun cika alƙawarin da suka yi ma Allah shine labarin Shaddad ibn al-Hadi yana cewa inna rajulan min al-a'rabi shi wannan labari zaka same shi a littafin fiqhu saboda yakan shigo ta babin fiqhu don haka malamai suna kawo shi a babuka daban-daban yakan zo a babi na jihadi yakan zo ta babi na ganima yakan zo a babi na likafani to wani mutum ne min al-arabi daga cikin ƙauyawa wato mutanen da suke zama a daji larabawan daji waɗanda suke zama a bayan gari ja'a ila nabi ya taho ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo mutumin daji ne yazo ya samu annabi ya musulunta wattaba'ahu ya dinga bin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala sai yace uhajiru ma'aka ya rasulullah zan yi hijira in dawo zama tare da kai imani ya ratsa zuciyarsa saboda haka yake ganin yana buƙatar kusantar manzon Allah a koda yaushe fa ausa bihi nabiyyu ba'd ashabihi saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wani daga cikin sahabbai ya masa wasiya akan ya kula da shi tunda ba dan gari bane saboda haka idan yana da wasu buƙatu ya ringa taimaka masa falamma kanat gazwa lokacin da aka tafi wani yaki to idan annabi zai tafi yaki wanda mutumin yana bin manzon Allah a wannan yaki ganiman nabiyyu sabiyan fa qasama annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ganima an samu ganiman fursunoni aka raba waɗannan fursunonin yaki wa qasama lahu fa'a'ata ashabahu ma qasama lahu lokacin da aka yi rabon ganima baya nan wato sai zama shi wannan sahabi tunda ya musulunta kana yara'a zaharahum idan ana tafiya sai ya rika tsayawa a baya yana kiyaye bayan musulmai idan za a tafi yaki saboda koda wani abu zai fadi na musulmai sai ya dauka ko kuda a samu wani musulmi da ya gaza sai ya bashi taimako to sai zama yana zama ne a bayan mayaka to ya zama har an raba ganima baya gurin to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada nashi kaso ga makusantan shi falamma jaa a lokacin da ya karaso ya iso inda aka yi sansani dafa'uhu ilai sai suka mika masa wannan nashi kaso na ganima da aka raba kala sai ya tambaya mahaza menene wannan sai aka ce mar qismun qasamahu lakan nabiyyu ai wannan rabonka ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware maka saboda an yi rabon ganima fa akadahu don haka sai ya karba tunda an ce annabi ne ya ware masa sai ya karba fa jaa bihi ila nabiy ya taho da wannan nashi kaso na ganima ya taho inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa qala sai yayi tambayar ga manzon Allah ma haza menene wannan ya rasulullah qala sai annabi yace qasamtuhu laka wannan rabonka kenan wanda na ware maka wannan rabonka ne na ganima tunda an taho yaki an samu ganima an ba ma kowa nashi haƙi wannan shine naka kaso sai yace ma annabi ma ala haza tabatuka ya rasulullah ni ba akan wannan nabiyo ka ba ba akan wannan nabiyo ka ba babu shakka akwai wanda zai musulunta a zamanin annabi tunda ana tafiya yaki kaga manufarsa ita ce idan an tafi yaki ya samu ganima akwai mutumin da zai tafi yaki da manufar samun ganima mutane suna da manufofi daban-daban na tafiya yaki don haka da aka bashi sai ya ce a'a ni ba manufata ba kenan ya rasulullah ni ban bi ka ala haza akan idan an yi yaki a bani ganima ba walakin nittaba'tuka ala an urma ila hahuna yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa nake ta binka idan za a tafi yaki saboda ko Allah zai sa a harbe ni anan sai ya nuna tsakiyar wuyansa daidai makogoransa wa ashara ila halqihi bi sahmin yace da kifiya yace ni fata na da yasa kaga ina binka yaki fata ta ita ce ko Allah zai sa in yi arziki wani ya harbe ni da kifiya a tsakiyar makogoro na wato wannan ma arziki yayi kenan arziki ne shi fatarsa kenan yace fa amuta kuma idan ya harbe ni in mutu abinda yasa nake wannan fata dan na tabbata idan na mutu a wannan hanya fa adkhul aljanna zan shiga gidan aljanna domin don mutumin da yake neman yanke na shiga aljanna to babu shakka ya tafi jihadi wannan gaskiya ne fa kala sai annabi ya ce masa in tasdukillaha yasdukuka in kai ma Allah gaskiya Allah zai gaskanta ka kaga wannan kamar ka'ida ce wannan kamar ka'ida ce duk mutumin da yayi ma Allah gaskiya to Allah zai mar gaskiya wato in ma akwai wanda zaka yaudara a duniya to banda Allah in ma akwai shi Allah ba a yaudararsa duk kalmar da ka fitar ta bakinka in gaskiya ne Allah ya sani Allah ka gyara zukatanmu saboda haka sai annabi ya ce in tasdukillaha yasdukuka in kai ma Allah gaskiya in ka fada ma Allah gaskiya to Allah zai gaskanta ka wato Allah zai tabbatar da maganarka Allah zai tabbatar da wannan kalmar da ka fada ba za ta fadi ba in dai gaskiya ne wallahi su kalle nan dama yaki aka tafi wancan karo an samu ganima to ba a gama yakin ba bayan an dan jima summa nahabu fi qitalil adu sai aka sake zabura aka kama yaki bayan an gama yaki fa utiya bihin nabiyyu sai gashi an kawo gawar wannan mutumin ga annabi Muhammad an zo da gawarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal ana dauke da shi a kafada aka zo da gawar gaban manzon Allah abin mamaki qad asabahu sahmun haythu ashara kifiyar ta same shi kuma a daidai inda ya nuna kaga dazu yake fada wa manzon Allah magana yanzu gashi nan har Allah ya tabbatar inda ya nuna a wuyansa din yake son kifiya ta same shi a daidai nan kifiyar ta same shi wallahi shi kansa manzon Allah mamaki yake manzon Allah yayi mamaki fa qala nabi sai annabi yana ta tambaya a huwa huwa shin mutumin nan ne na dazu shin shine qalu suka ce na'am kware ko ya rasulullah shine manzon Allah yana tambaya wannan mutumin ne aka ce eh shine ashe kaga mutumin kauyi yana iya samun albarkan da mutumin birni bai samu ba dan abinda Shaddad ibn al-Hadi ya fada wannan mutumin rajul yana cewa inna rajulan min al-a'rabi yana cikin mutanen da ke zama a daji mutanen da ke zama a karkara ya tashi ya zo Madina yace fatarsa kawai shine Allah ya sa ya dace da mutuwar shahada kuma gashi Allah ya taimake shi akai a lokacin da sahabbai suka ce shine ya rasulullah kala sai annabi yace sadaqallaha fa sadaqahu sadaqallaha fa sadaqahu yayi ma Allah gaskiya Allah ya gaskanta shi haka manzon Allah ya faɗa domin da ma dazu abin da ya faɗa mishi kenan in tasdiqillaha yasdukuka in dai gaskiya kai ma Allah to Allah zai tabbatar to da annabi ya gani sai yace eh yayi ma Allah gaskiya shi yasa Allah ya gaskanta shi saboda inda ya nuna a wuyansa yana son kifiya ta same shi a daidai gurin kuma kifiyar ta same shi kaga wannan ya tabbata cewa waliyin Allah ne shine manzon Allah ya ce to yayi ma Allah gaskiya Allah ya gaskanta shi wallahi saboda jin dadin al'amarinsa sai manzon Allah ya cire rigansa ya cire alkyabban da ke tare da shi yayi masa likafani da shi idan ma mutane suna tashi da likafani daban-daban shi zai tashi ne da rigar manzon Allah a jikinsa idan aka ce annabi ya baka riga amma likafani da shi to babu shakka wata shaida ce da take nuna manzon Allah yana son ka sun makaddamahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da gawan fa salla alaihi ya masa salla sahabbai suka bi sahu kuma annabi ya bayyana addu'ar don sahabbai su ji fa kana fi ma zahara min salatihi addu'ar da manzon Allah ya magawar wannan mutumin yace allahumma haza abduka ya Allah wannan bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilika ya bar ƙauyensu saboda hijira a hanyarka fa qutila shahidan gashi an kashe shi yayi mutuwar shahada sai manzon Allah ya ce ana shahidun ala zalika ni mai shaida ne akai kaga annabi da kansa yake shaidar shahadar wannan bakawi annabi yana tabbatar da shaidar sa ga Allah tabaraka wa ta'ala yace ni ina shaidar haka wato koda za a tada shi a ranar tashin kiyama waye zai tabbatar da waye zai zama shaidarka akan cewar kayi mutuwar shahada manzon Allah ya ce ni ne kaga dalilai masu yawa waɗanda suke nuna annabi ya ji daɗin aikinsa na farko kalmar da manzon Allah ya faɗa sadaqallaha fa sadaqahu na biyu alkyabbar da manzon Allah ya cire ya bayar aka yi masa likafani da shi na uku sallar da manzon Allah ya magawar domin ba lallai ba ne sannan na hudu shaidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu gawar wannan mutumin akan cewar ya mutu wa shahada. Wannan hadisin yana sahihun Nasa'i, yana hadisi na 1845 da kuma sahihu Targhib hadisi na 1336, haka nan sahihu Sira hadisi na 1554. Wato wannan shi yake tabbatar da abinda Annabi ya faɗa da farko, abinda manzon Allah ya faɗa da farko. Yazo ya samu manzon Allah, ya Rasulullah, wannan abinda ka bayar a bani ba dalilin sa ne yasa na bi ka ba, ma ala hadha tabatuka, ba akan wannan ganimar na biyo ka ba, ni abin da yasa na bi ka saboda ko Allah zai taimaka min in yi mutuwar shahada. Sai manzon Allah ya ce in tasliki Allah yastukuka, wannan ka'idar abin farin ciki ne. Me dalili? Saboda ba su bane kadai, ka'ida ce da ta tabbata daga bakin manzon Allah tun daga wannan lokaci har tashin kiyama. Duk mutumin da ya yi ma Allah gaskiya, Allah ba zai kunyata shi ba. In ka yi ma Allah gaskiya, to wallahi ka kwanda sani rayuwarka ba za ta shiga ta'asa ba daga nan duniya har lahira. Wannan ka'ida ce. Shi yasa Annabi ya faɗa masa wannan kalmar, in tasduki Allah yasdukuka, in ka yi ma Allah gaskiya, Allah zai tabbatar. Saboda haka abinda mutum ya aikata shi zai samu. Wato wannan ka'idar tana suratu Ibrahim aya ta 27, inda Allah yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yana tabbatar wa muminai, yana tabbatar da rayuwar mumini a nan duniya. Kalmarsa in ya faɗa zai faɗi magana ce daidai, kuma a lahira ma wannan kalmar tana tabbata gare shi. Saboda haka yasa da ya faɗi wannan kalmar sai Annabi ya ce in gaskiya ka yi wa Allah, Allah zai tabbatar. Saboda Allah bai kunyata waliyansa. Ai a ƙarshen ayan Allah ya ce wa yudhillullahu zalimina, Allah yana ɓatar da azzalumai, wa yaf'alullahu ma yasha. Kaga kenan ba zamaninsu kaɗai ba ne, ko a yanzu ne mutum ya tabbatar ma Allah gaskiyar imani, to wallahi wannan mutumin ba zai ci kunya ba. To wannan misali ne na rabin ayan abinda Allah maɗaukaki ya ce minhum man qada nahbahu, daga cikin sahabbai akwai wanda ya cika alwashi da ya ma Allah. Kaga ya tabbata ya cika alwashin da ya ma Allah, ya yi ma Allah alkawari, abinda yake fata shi ne a harbe shi a wuya, kuma Allah ya tabbatar da wannan. Wato tafiyar da yake tare da manzon Allah tafiya ce yake da niyyar Allah ya masa dace ya samu ya yi mutuwar shahada. Wannan misali na farko daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waɗanda sun tabbatar da burin da suka yi ma Allah tun Annabi yana da rai. Kuma akwai misali na biyu wanda shi ma malamai suna yawan karanta shi, shine hadisin Anas bin Malik. Waɗannan sahabbai suna da yawa, sahabbai kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa minhum man qada nahbahu, daga cikinsu akwai wanda ya cika alkawarin da ya ma Allah. Idan kana son karanta irin waɗannan labarai, akwai littafin da ake kiransa Kitabu Anwa'is Sabri wa Majalatihi, Kitabu Anwa'is Sabri wa Majalatihi, littafin Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani, malamin nan yana yawaita rubuce-rubuce wanda ya shafi bincike kuma masu ma'ana. Ya ba da misalin sahabban Annabi Muhammad, sahabban manzon Allah da yawa daban-daban, waɗanda suka yi ma Allah alkawari kuma suka tabbatar da alkawarin ga Allah. Daga cikin waɗannan akwai sahabin da ake kira Anas binun Nadri, babban Anas binu Malikin. Shi ne Anas binu Malik ya ce allazi summitu bihi, a dalilin wancan babban Anas ɗin aka yi ma shi Anas suna, wato aka yi masa takwara. Wancan sunan shi Anas binun Nadri, babban mutum ne, yana cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas yake bada labarin sa saboda shi Anas bin Nadiri baffan Anas bin Malik ne. Anas bin Malik yace dalilin ma amin suna Anas saboda wannan baffan nawa ne. Amma baffana ta kwara da ni. Ashe kaga wannan ya tabbata halin sahabban Annabi Muhammad cewa ayiwa mutum takwara saboda an ga wani mutumin kirki ko wanda ake fatar ayi hali irin nasa ayi takwara da sunan shi, wannan ya tabbata sunnar manzon Allah. Shi kansa manzon Allah yayi, shi yasa Annabi yayi madansa suna Ibrahim. Haka kuma ya fada yace an min haihuwa nayi ma yaron takwara da babana Ibrahim, yana nufin kakansa Annabi Ibrahim alaihi salam. Saboda manzon Allah yana fatan yaron ya dauki hali irin na Annabi Ibrahim. Ashe kenan takwara yana da asali a tarihin manzon Allah. Anas bin Malik yace saboda shi aka yi min suna. To lokacin da aka taho yakin Badar, yakin Badar shine yakin farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Yace awwalu ghazwatin kharaja fiha an-nabiyyu bi nafsihi muqatila, yakin farko wanda Annabi ya fita yayi da kansa, manzon Allah ya fita zuwa ga wannan yaki. Yaki na farko shine yakin Badar. To lokacin da aka tafi wannan yaki, baffan Anas bai samu halatta wannan yakin ba, shine Anas bin Nadir. Wannan abu ya dame shi, ya za a ce Annabi ya tafi yaki da kansa amma shi bai samu halatta ba? Akwai dai wata larura da ta hana shi halattan wannan yakin. Ba a faɗi laruran ba, amma an faɗi nadamar da yake a rayuwarsa. Saboda haka ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya samu manzon Allah. Ya Rasulallah, gibtu an awwali qitalin qataltal mushrikin, yakinka na farko da kai da kafirai kowa ya tafi amma ban da ni. Wannan abu yana damuna, yake gaya wa manzon Allah. Sai ce la'inillahu ashhadani qitalal mushrikin, idan ko Allah ya nuna min yaki da kafirai a gaba, yake gaya wa manzon Allah, la yara yanallahu ma asna'u, to shi da kansa Allah zai ga abin da zan yi. Ka ji abin da yake gaya wa manzon Allah? Ka san mai irin wannan alƙawari sai mai ƙarfin imani. Ya ce Allah zai ga abin da zan yi, in Allah ya haɗa mu da kafirai a yaƙi na gaba, yake gaya manzon Allah ya ce to Allah da kansa zai ga abin da zan yi. Wato nan kaga yana nuna ba zai gudu ba, yana nufin ba zai gudu ba. Wannan ai kaga alƙawari ya ma Allah kenan, da wannan kalma alƙawari ne ga Allah, sai zama alwashi ne. To shi ne abinda Allah yake faɗa, shi ne abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa. Ana nan kwatsam sai ga yakin Uhudu ya zo. Yakin Uhudu da ya taho bai zo da sauƙi irin yakin Badar ba, bai zo da nasara irin na yakin Badar ba, sauƙinsa daban ne, nasararsa ma daban ce. Yakin Uhudu ya zo da tsanani saboda kafirai sun taho yakin da ƙarfi, kuma a farkon yakin wato Allah madaukaki ya ba su iko, ya ba su nasara. Wanka shafal muslimun, ana gwabza yaki sai ga musulmai duk sun gudu. Duk inda kaga sahabin manzon Allah gudu yake. Sun mataqaddama Anas bin Nadir yace to ai dama ni kam alƙawari ne ma Allah, don haka ba magana gudu bane. Sahabbai na gudu, shi kuma yana shiga filin yaki. Shine Sa'ad bin Mu'az, ɗaya daga cikin shugabannin manyan ƙabilun Madina, ya rugo a guje yana gudu sai ga Anas bin Nadir, shi kuma ya tunkari filin yaƙi. A'a, sai ya ja ya tsaya ya ce masa, kai ko ina ka dosa, ina ka dosa kana ganin mutane suna gudu, jama'a na gudu, shine sai yake cewa Allahumma inni a'tadhuru ilayka mimma sana'a ha'ula'i, ya Allah ina katse hanzari na, wato kamar Allah ina bada hakuri saboda abin da ƴan uwana musulmai suka yi a yau, abin kunya. Yana ba mu Allah, yace yana ba mu Allah hakuri, wato a yafe masa. A'taziru ilayka ya rab, ina neman hanzarinka. Mimma sana'a ha'ula'i, yani asabahu, abinda sahabbai suka aikata ba abu ne mai kyau ba, saboda suna gudu. Babu shakka sahabbai sun gudu a yakin Uhud, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar ya gafarta musu. Amma a yakin Uhud babu shakka sun gudu. Wannan gudun da suke, Anas bin Nadiri yana dubawa sai ya ce, to Allah, ina ba da hanzari game da abinda waɗannan ‘yan uwanawa suka aikata. Wa abra'u ilayka mimma sana'a ha'ula'i, kuma ina barranta gare ka game da abin da kafiran nan suke aikatawa. Kaga kenan kowane sashi da laifin da ya ma Allah. Gefen musulmai sun yi laifi na gudu, gefen kafirai sun yi laifi na kisan muminai a jahilci. Sun yi kisan muminai a jahilci sun mataƙaddama. A lokacin da Sa'ad bin Mu'az ya gan shi, sai yake ce ma Sa'ad, ya ce masa, ya Sa'ad bin Mu'az, aljannata wa rabbin nadari, inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Yake ce masa, ya kai Sa'ad bin Mu'az, ka ga na da shi filin yaƙi? Ya ce, wallahi aljanna nake jin ƙamshi a yanzu. Ƙamshin aljanna nake ji, kuma tsakanina da ita bai kai tsakanina da dutsen Uhud ɗin nan ba. Wato ƙamshin ya taho kusa gare ni, ina jin ƙamshin gidan aljanna. Babu shakka aljanna tana da ƙamshi, don ya tabbata a hadisan manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ana samun ƙamshin aljanna tazarar da ke tsakaninka da ita ya kai tafiya shekara 500, saboda tsananin ƙamshinta. To shi Anas bin Nadiri ya ji ƙamshin aljanna a lokacin da ake yaƙin Uhud. To malamai suna cewa wannan yana tabbata haƙiƙa, don ya taho cikin Fathul Bari ta bayanin Ibn Hajar. Malamai suna cewa wannan ya tabbata haƙiƙa, babu shakka Allah ya buɗe ƙamshin aljanna ga Anas bin Nadiri, saboda sanin zuciyarsa, gaskiyar zuciyarsa. Jama'a na gudu, shi ya tunkari filin yaƙi, to sai Allah ya buɗe ƙamshin aljanna ya shigo hancinsa. Saboda me? Ya nuna ma Allah gaskiya, sai Allah ya gaskanta shi. Wannan shi ne abin da Annabi ya faɗa, in dai ka tabbatar kai mai gaskiya ne ga Allah, to Allah ba zai kunyata ka ba. Allah kada ka kunyata mu a rayuwarmu. Don haka malamai suke cewa akwai tabbacin wannan mutumin ya samu ƙamshin aljanna, babu shakka. Shi yasa sai da ya rantse kafin nan ya faɗi wannan magana, aw wajada rihan tayyiba, koko Allah ya kawo wani ƙamshi ne. Da ya ji ƙamshin, wannan ƙamshin sai ya tuna mar da ƙamshin aljanna, sai ya daɗa zaburar da shauƙinsa na shiga aljanna. To sai Sa'ad bin Mu'az ya ce, ana ma'aka, ni ma ina tare da kai. A lokacin da ya ga ƙarfin halin Anas bin Nadir, sai Sa'ad bin Mu'az da yana gudu, sai ya jiyo ya ce, ina tare da kai, mu je a faɗa, wato a shiga yaƙin. Saboda haka da suka shiga yaƙin, shi da kansa Anas, wato Sa'ad bin Mu'az yake cewa, famastata'atu ya rasulullahi ma sana'a. Don bayan an gama yaƙin, ya zo yake gaya wa manzon Allah labarin Anas bin Nadir. Ya ce, ya Rasulallah, a lokacin da na ga Anas bin Nadiri zai kutsa yaƙin nan, na yi sha'awar abin da ya aikata. Saboda haka ni ma sai na fasa gudu, na ce, ana ma'aka, ina tare da kai. Muka kutsa, amma da na ga ƙarfin halin Anas bin Nadiri ban iya ba juyawa, na yi na gudu. Ya ce, ni dai kam na kasa. Da bakinsa yake gaya wa manzon Allah, ya Rasulallahi, wallahi ban iya yin abin da ya aikata ba. To abin da zai gwada maka, shi ɗin ma lokacinsa ne bai yi ba, domin shi ma mutuwar shahadan ya yi. Saboda haka yasa dukkansu, kowa da irin fagen da ya nuna bajintarsa. Sa'ad bin Mu'az shi ma mutuwar shahada ya yi. Allah ya kara musu yarda. Shine Anas bin Malik da yake ba da labarin babban nashi, yace bayan an gama yakin Uhudu muka yi ta neman ana tara gawayyakin musulmai. Fawajadna bihi bid'an wa samanina darba bis-sayfi, mun samu gawansa amma ita gawan raunukan da suke jikinta sun dara 80. Yace imma saran takobi aw ta'natan bi rumhin, ko kuwa suka na mashi, aw ramyatan bi sahmin, ko harbi na kifiya. In ka tashi kirga daga sara zuwa ga suka da harbi wanda yake jikin Anas bin Nadiri, yace mun kirga sun fi 80. Kaga saran ake ana suka ana harbi amma bai juye baya ba. Me yasa? Saboda alƙawarin da ya ma Allah. Yayi ma Allah alƙawari yace Allah da kansa zai ga abin da zai yi idan Allah ya nuna masa yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad massala bihi al-mushrikun, kuma saboda haushin da kafirai suka ji game da shi, don akwai alamar ya musu ta'adi kafin ya mutu, ya musu ta'adi ba kadan ba. Saboda haka a lokacin da suka dauki gawansa sai suka faffarke gawan, su kafirai sun yanke hancinsa, suka yanke kunnuwa. Saboda haka ba mai iya gane shi. Anas bin Malik yace da muka dauko gawan, fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi, babu wanda ya gane gawarsa sai yar uwar shi. Yana da yar uwa, ita wannan yar uwar ita ce ta iya gane gawan dan uwanta, wato ta yatsunsa ta nan ne ta gane wannan dan uwanta ne. To shine Anas bin Malik da ya karanta labarin nan, sai yace kunna nazunnu aw nara anna hadhihi al-aya nazalat fihi wa fi ashbahihi. Saboda haka mu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai muna ganin ita wannan ayar ta 23 ta suratul ahzabi, Allah ya saukar da ita ne saboda Anas bin Nadiri. To sai Anas bin Malik yace kuma ba shi kadai ba, wa fi ashbahihi da ire-irensa, saboda ai ba mutum ɗaya bane waɗanda suka tabbatar da alƙawarin da suka yi ma Allah a cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da yawa. Hadisinsa yana sahih al-Bukhari, yana babu qaulillahi ta'ala minal mu'minina rijalun sadaku. Musamman al-Imam al-Bukhari yayi babi saboda fassara ita wannan aya ta suratul ahzab, ya kawo hadisi na 2805, shine labarin Anas bin Nadir. Kuma hadisin yana sahihu Muslim, yana babu subutil jannati lish-shahidi, tabbatar aljanna ga mutumin da ya mutu wa shahada. Kaga hadisin muttafaqun alai, tabbatar aljanna ga duk wanda ya mutu wa shahada, babu shakka akai. Hadisi na 993. Saboda haka su sahabban Annabi Muhammad sun samu wannan shaida ta Allah. Mai Allah madaukaki yace a gaba, liyajzi Allah wannan shi ya nuna cewar ka'idar tana tabbata har zuwa tashin kiyama. Allah madaukaki yace liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim, lallai ne Allah zai saka wa masu gaskiya ta dalilin gaskiyansu. Kashi kenan, ba waɗancan kadai bane. Kaga ashe bai tsaya ga sahabban manzon Allah ba. Allah zai saka wa masu gaskiya ta dalilin gaskiyansu, wato sidquhum huwa al-wafa'u bil ahd, mai gaskiyar ita ce cika alƙawari. Akwai alƙawari da kai tsakaninka da Allah, kai kokari ka cika. Idan al'amari ya tabbata na imani, to kar a samu shakka a zuciyarka, kar a samu rabo na shedan a zuciyarka, kar ka yadda a samu wata alama na munafinci a tare da kai. Saboda haka yasa Allah ya ce wa yu'azzibal munafiqina, kuma Allah zai yi azaba ga munafikai, in sha'a, in yaso, idan Allah ya so yana iya azaba ga munafikai aw ya tuba alaihim ko ya yafe musu saboda munafikai kashi biyu ne akwai munafikai na aqida waɗanda ba su samun gafaran Allah sai sun tuba amma akwai munafikai na tasashin mu'amala wanda shine nifaqul amali nifaqul amal ya shahi mu'amala shine wanda manzon Allah yake bayyana alamomin sa guda uku mutum yayi magana a samu ya saba ya faɗi magana ya zama ba gaskiya ba ko kai alƙawari ya saba ko idan an yarda da kai an baka amana ka ci waɗannan duka alamomi ne na munafincin aqida munafincin mu'amala to idan Allah ya nufi mutum da tuba Allah yana iya gafarta masa saboda kai sa ba duka munafikai ne Allah yake musu azaba ba wa yu'adhibul munafiqina in sha'a aw yatubu alaihim Allah zai azaba ga munafikai in ya so kuma Allah yana iya yafe musu inna Allah kana ghafurar rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai amma wannan bai shafi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar inda Ibn Hajar ya fada Ibn Hajar ya fada a Fathul Bari a mujallal na 11 shafin 385 yace lam yurid bihimur ridda anil islam bal at-takhalluf anil huquqil wajiba wa lam yartadd bihamdillahi ahadun min as-sahaba Ibn Hajar yace annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu babu sahabin annabi da yayi ridda a bayan rasuwar manzon Allah babu sahabi guda ɗaya da yayi ridda yace wa inna martadda qaumun min jifatil a'rab da kaji labarin cewa bayan rasuwar annabi an samu mutane da yawa sun yi ridda ba sahabbai bane Ibn Hajar yace wasu mutane ne daga ƙauyawa waɗanda ba su daɗe da musulunta ba min jifatil a'rab الداخلين في الإسلام ودن سن شيغا مسلنتي رغبة أو رهبة كو دي سن شيغا مسلنتي سبو دا كوداين مقامي كو كوداين سسامونا أبو سي كوتسام سكا جي منزان الله يا رسو كاكا كي ناو نا أبين دسكي فاتن سامو بدا ساميشوا كو كوا سن شيغا مسلنتي سبو دا تورم منزان الله سبو دا كلوكا چن النبي ياي كارفي مسلنتي ياي دو كو إنا دانها كو كوا نكوي sai mutanen garin ya zama sun ba da kai saboda me tsoron in ba su ba da kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura mayaka su taho gurin su to sai ga labari annabi ya rasu don haka waɗannan ƙauyawa kaf sai suka yi ridda suna jin labarin manzon Allah ya rasu sai suka yi ridda wanda shine aikin sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda sayyidina abubakar shine wanda ya tashi tsaye ya kuma tsayi da rundunonin mayaka sai da aka mayar da duk waɗanda suka yi riddan nan suka dawo ga addinin Allah ko kuma Allah ya karbi rayukansu al-imam az-zahabi yana daga cikin waɗanda suka ba da labarin sahabban annabi Muhammad kamar yadda Allah madaukake ya faɗi wannan magana fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir shi sa Ibn Hajar ya ce sahabbai ba su yi ridda ba kamar yadda Allah ya faɗa ko dai ka samu sahabi ya cika fatarsa ya cika albashin da ya ma Allah saboda haka ya yi mutuwar shahada tun annabi yana da rai ko kuma ka samu sahabin annabi ya riga shi rasuwa amma kuma wannan sahabi yantadhiru yana nan jira sai ya cika alƙawarin da ya ma Allah tabaraka wa ta'ala don haka babu fashi maganar munafinci ga sahabban manzon Allah babu shi al-imam az-zahabi yana cikin waɗanda suka ba da labari wannan labarin shi yake zama misalin manyan tadhir fassaran kalmar manyan tadhir da Allah madaukake ya faɗa wa ma baddalu tabdila yana siyaru a'lamin nubala a mujallal na biyu shafi na 11 labarin abu rafi' shine Nufai'un al-Madani min a'immatit tabi'in Nufai'un al-Madani bawan Abdullahi bin Umar, yana daga cikin manyan malamai a zamanin tabi'ai, shi ya bada labarin Sayyiduna Umar. Yace a zamanin Sayyiduna Umar, wannan labarin zaka ji malamai na yawan bada misali da shi, wanda shi yake nuna maka sahabban manzon Allah ba su canza alƙawarin da suka yi ma Allah. Zamanin Sayyiduna Umar ya taɓa tura runduna jeshen ila Rum, ya tura runduna zuwa daular Rumawa. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya rubuta wasiƙa ya aika ma sarkin Rum, yana nemansa da musulunta. To sarkin Rum ɗin nan, manzon Allah ya rasu ya bar shi da rai, kuma bai musulunta ɗin ba. To da shi ne aka yi ta gwagwarmaya tun zamanin Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar ya rasu ya bar shi, Sayyidina Umar ya zama halifa, ya tura runduna. Kaga tun daga zamanin manzon Allah ake ta gwagwarmaya tsakanin musulmai da sarkin Rum, saboda a lokacin sarkin Rum shi ne sarkin da ya fi ƙarfi a duniya gaba ɗaya. Sayyidina Umar ya shirya mayaƙa ya tura daular Rum. To a cikin ikon Allah wannan mayaƙan da suka tafi, sai sojojin Rumawa suka fi ƙarfinsu, saboda haka sai aka kama su gaba ɗaya cikin fursunoni. Ba a yi nasara ba, wannan rundunar ba ta yi nasara ba. To ya zama daga cikin waɗannan sojojin akwai Abdullahi bin Huzafa As-Sahami, wanda Abdullahi bin Huzafa ahadu sabiqina, yana daga cikin waɗanda suka fara musulunta. As-sabiqina al-awwali, yana cikin daɗaɗɗun sahabban manzon Allah. Saboda haka ya samu damar hijira zuwa Habasha, kasan duk wanda ya hijira zuwa Habasha a cikin sahabban manzon Allah, to yana cikin daɗaɗɗun sahabbai. Ya samu hijira zuwa Habasha, sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa aikensa zuwa ga sarkin Farisa, shine Kisra. Manzon Allah ya taɓa bashi saƙo ya kai ma sarkin Farisa. Fazahabu bihi ila malikin, saboda haka ai sojojin Rum da suka ga cewar akwai irin wannan babban sahabi, abin sa ya musu daɗi. Saboda haka suka je suka samu sarkin Rum gaba ɗaya. Faƙalu, suka ce, inna hadha min ashabi Muhammadin, sojojin da muka kama ɗin nan mun yi babban sa'a, don kuwa a cikinsu akwai wani daga cikin sahabban manzon Allah. Faƙalu, to shi dama abin da yake fata kenan, yana son ya nuna ma duniya musulunci ba gaskiya ba ne. Wace hanya za a nuna ma duniya musulunci ba gaskiya ba ne? Shi ne a samu sahabin Annabi Muhammad ya yi ridda, ya shiga addinin Kiristaniti, saboda shi wannan sarkin Kirista ne. To sarkinsa ya ce masa, shi sarkin Rum ya ce masa, hallaka an tatanassara wa u'tiyaka nisfu mulki, ka yadda ka zama Kirista. Idan ka zama Kirista, u'tiyaka nisfa mulki, zan baka rabin mulkina. Wato kenan zai raba daular Rum gida biyu, yana mulkin rabi-rabi, kuma Abdullahi bin Huzafa ne. Kaga abin da yake fata kenan, ina ma a samu sahabin manzon Allah mutum ɗaya ya yi ridda, babu shakka da sun yi nasara. Sai ya ce masa, lau a ataitani jami'a ma tamliku, da za ka bani duk abin da ka mallaka a duniya, wa jami'a ma tamliku, wa jami'a mulkil arab, ba ma naka ba, ka haɗa da mulkin larabawa gaba ɗaya, a ce duka za ka haɗa ka bani. Ma raja'atu an dini Muhammadin tarfata ainin, ya ce ba zan bar addinin Annabi Muhammad ba na ƙiftawar ido. Wato da za ka ban wannan a kan in yi ridda na sakan in dawo musulunci, ya ce ba zan yi ba. Ridda na sakan gwargwadon kiftawar ido ya ce ba zan yi ba, in bar addinin Annabi Muhammad ba gaskiya ba ne, saboda shi manzon Allah addininsa ba addini ne da ya tsaya a baki ba, addini da ya ratsa zukatan sahabban manzon Allah. Saboda haka idan Annabi yana isar da saƙo, ba kunnuwa kaɗai suke ji ba, saƙon yana isa har zukatan sahabban manzon Allah. Don haka ba yadda za a yi a ce wai ka samu sahabi wanda kake fatar ya ridda sannan ya bi ra'ayinka. To sai sarkin ya ce, idan aktuluka to kenan zan kashe ka, ba ka da zaɓi. Kalu sai ya ce, anta wa za ka wannan kuma ruwanka? Ai, abin da kake ganin zan iya shi ne ka gaya min, ba abin da kai za ka iya ba, na abin da za ka iya wannan kai ruwanka, amma abin da ni zan iya shi ne na baka amsa ba zai taɓa yiwuwa ba. To, fa'amara bihi, a yanda labarin ya taho, wanda labarin ana cewa almajirin Abdullahi bin Umar kuma yantaccen bawansa Nafi'u shi ne wanda ya karantar da shi, don haka da aka gan shi a littafai da yawa, musamman kamar littafin Muwadda, al-Imam Malik ya kawo shi. Yana cewa sai ya ba da umarni fasuliba, da ya ba da umarni sai aka giciye shi, aka ɗaure shi, aka bankare. Wa qala lirrumati, ya kira maharba, dama kuma daular Rumawa ƙwararru ne ta wajen yaƙi, saboda haka sai ya kira maharba ƙwararru, ya ce musu, irmuhu min qariban min badanihi, ina son ku harbe shi da kifiya, amma kifiyar kar ta same shi, sai dai kifiyar ta zo dab da jikinsa kamar kifiyar za ta same shi. To in an samu ƙwararru za su iya, waɗannan ƙwararru suka ce za su yi. Wa huwa ya aridu alai, saboda haka kafin a harbe shi ya sake tallata mar wannan manufa, ka yadda za ka zama kirista? Wa ya aba, ya ce a'a, babu maganin zama kirista, bai mataso ba. To da ya gwada wannan maharba suka harba, kuma bai razanar da shi ba, bai ga alamar wannan sahabi ya firgita ba, sai ya yi umarni fa'anzaluhu, suka saukar da shi. Wada abi kidirin, sai ya ce, to bari kuma akwai wani abin da zai daɗa ba shi tsoro da shi. Sai ya kira, aka kawo masa wani tukunya na ƙarfe, wannan tukunya na ƙarfe ya sa aka zuba acid a cikinsa, aka sa acid, wato wannan acid ɗin da aka saka acid ne wanda yana narka fatan mutum kamar sulfuric acid, da aka cika wannan tukunyar da wannan acid ɗin, sai ya sa aka kama fursunoni guda biyu na musulmai. Abdullahi bin Huzafa yana kallo. Wa huwa ya aridu alaihi dinahu an-nasraniya, wa huwa ya aba, yana nuna masa ka karba addinin Christianity, yana ki. Saboda haka sai ya sa aka kamo fursunoni minal muslimin al-asirain, fursunoni guda biyu na musulmai, ya yi umarni a jefa su a cikin wannan tukunyar, wanda babu abin da ke cikinsa illa acid. Akwai riwaya da ta zo cewa ruwan zafi, tafasasshen ruwa, ana jefa su suka dafe. Wata riwaya tana nuna a'a, ai acid ne, saboda haka ana sa su, naman jikinsu ma ya narke. Fa'ulqiya fiha wa huwa ya'ridu alaihi dinahu an-nasraniya, ya nuna masa, in baka karbi addinin Christianity ba, to za mu jefa ka a wannan tukunya, suma baka sai fashe da kuka, daidai wannan gaba. Sarkin Rum ya ce masa, me yasa kake kuka? Saboda yana tsammani ko Allah ya karkato zuciyarsa, tana yiwuwa yanzu hankalinsa ya dawo, zai yi ridda. Idan ya yi ridda, saboda ya tsira da mutuncinsa, tunda yana gani kiri-kiri an jefa fursunoni guda biyu sun narke, sun mutu, shi yasa sai ya fashe da kuka. To da ya fashe da kuka, fa dhanna annahu qad jazi'a, sarki ya yi tsammani Abdullahi bin Huzafa wato ya samu karaya, tsammaninsa ko ya samu karaya, sai ya ce, "Rudduhu, ku dawo min da shi." Aka dawo da shi gaban sarki, sai ya ce, "Ma abaka, ka me yasa ka kuka?" Sai ya ce, "Wallahi, abin da ya sa ni kuka, ina tausayin raina ne, hiya nafsun wahida, raina guda ɗaya ne. Tulka sa'ata, gashi a daidai wannan lokaci za a jefa ta a cikin acid, fatazhab, zan rasa wannan ran nawa. Fa kuntu ashtahi, to ni sha'awata ita ce, an yakuna bi adadi sha'ari anfusun, ina ma a ce ina da rayukan da sun kai yawan gashin jikina, ina ma raina yana da yawa kuma ya kai yawan gashin jikina. Tulqa fin nari fillah, a ɗauki wannan ran a jefa ya halaka, a ɗauki wannan rai a jefa ya halaka, ina ma a ce haka za a yi ta yi. Ni fata na abin da ya sa ka gan na kukawa, to tausayin ran guda ne, na so a ce rayukan suna da yawa bayan an yi wannan a yi wancan. Kaga ba maganan raki, ba maganan ya ji tsoro, wato sha'awar ma mutuwar yake a daidai wannan gaba. To sarki ya tabbata barazanar da zai iya ma wannan sun kare, ba wata barazanar da za a kawo wanda ta wuce waɗannan da ya nuna masa. To sai ya ce, "Mar abinda nake so da kai guda ɗaya ne, tak, ka yadda ka sumbaci goshina, hallaka an tuqabbila ra'asi wa ukhalliya anka, ka sumbaci goshina a gaban talakawa na, duniya ta san ni babba ne. To idan ka yi haka zan ceje ka, zan kyale ka." Saboda sarkin ya tabbata ya gamu da wani babban mutum wanda abin da ya fi dacewa kawai shi ne su rabu lafiya, don bai san abin da zai biyo baya ba. To amma yana ganin idan ya ce Abdullahi bin Huzafa a sake shi ya tafi, to kaga talakawa kuma suna kallon abin, don a fili aka yi a gaban da mutane. Sai ya ce, "To abin da nake so da kai ka sumbaci goshina." Kaga idan ya sumbaci goshin sarki, talakawa za su ce, "To wannan yana girmama sarkinmu." Ko da an ce je ka, mutuncin sarki bai zube ba. To sai ya ce masa, "In dai ni kadai ne ba zan yi ba, amma to kalli an jami'il asara, ka yadda ba ni kadai za ka sake ba, fursunonin musulman nan kaf da aka kama duk za a sake in na sumbaci goshinka?" Kala na'am, ya ce, "Na yadda zan sake ka, don sake fursunonin musulmai gaba daya." Fa qabbala ra'asahu, saboda haka sai Abdullahi bin Huzafa ya sumbaci goshin sarkin Rum. Kaga wannan larura ce, larura ce wacce ba ta raba shi da aqidarsa ba, kuma a dalilinta ya samu tsira, ‘yan uwansa sojoji sun tsira. Ba wai larura ce da ta raba shi da aqida ba, abinda zai raba shi da aqida kaga bai yadda ba, gwamma ya mutu a kansa. Amma wannan sumbatar goshin sarki abu ne mai sauki, a sumbaci goshin sarki ina dai an rabu, ba mamaki idan an sake haduwa ma wuyan zai fille. To shi ne sai ya sumbaci goshinsa, wa kadima bil asara, kuma sarki ya cika alkawari ya sake Abdullahi bin Huzafa, aka sake fursunonin musulmai suka kamo hanya. Kafin su iso Madina, labari ya iso ga Sayyidina Umar, tun ba su iso Madina ba. Labari da ya iso, Sayyidina Umar yana zuwa, kadima bil asara ala Umar fa akhbarahu khabarahu, yace ba ni labari ya gaya mishi, kaji ga abin da ya faru. Shine Sayyidina Umar ya ce, "Haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'asa ibn Huzafa." Sayyidina Umar ya ce, "Hakki ne ga kowane musulmi ya sumbaci kan Abdullahi bin Huzafa." Inji Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya ce, "Kuma ni ne zan fara, wa ana abda'u." Sayyidina Umar sai ya fara sumbatar kan Abdullahi bin Huzafa, ya ce kuma kowa sai ya sumbaci kan Abdullahi bin Huzafa. Me ya saboda me? A nuna masa an ji daɗin abin da ya yi, na riƙe alƙawarin da aka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala. Kaga wannan shi ke nuna maka, minhum man yantazir, daga cikin sahabbai akwai wanda yana jira ya samu gaba wanda zai cika alƙawarin da ya yi ma Allah, amma ba fashi, maganar fashi babu. wannan ya taho a littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba na ibnu hajar yana mujallal nabi shafi na 269 don haka malamai suna bada misalai da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadanda suka tabbatar da alƙawarin da suka yi ma Allah na riko da imani na hakuri da wahala za su yi hakuri da wahala komai tsanani ba za su bar addinin musulunci ba har dai Allah ya raba su da rayukansu sun tabbatar da wannan alƙawari babu fashi Allah ka samu iya koyi da waɗannan bayi naka mu ci gaba yace wa raddallahu alladhina kafaru ga kafirai rundunoni sun taho garin Madina da nufin za a hallaka musulmai kuma za a ga bayan musulunci shine sai Allah ya bayyana ƙarshen taron da aka yi wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim Allah ya mayar da kafirai garuruwansu sun koma da bacin ransu inji Allah lam yanalu khaira ba su samu alkhairi ba ka duba yawan sojojin kafirai da suka zagaye garin Madina mutum 10,000 da iya makaman da duk ake ji da shi a wancan zamani suna da wannan makami amma kuma ba su iya yakar annabi Muhammad ba shi yasa sai Allah ya ce Allah ya mayar da kafirai garuruwansu shi yasa ya ce raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim Allah ya mayar da su da bacin rai sun koma da bacin rai saboda duk wani soja da ya koma makka matan za su tambaye su a yaya kun gama da muhammad ya ce ka ina guguwa mata koro mu kaga sun koma da haushi mutum ya bar gari kamar makka ya tafi madina tafiyar kwana da kwanaki sannan a tafi da nufin za a yi yaƙi kuma wannan yaƙin ba a yi shi ba an dawo gida sai asarar dukiya da aka yi ga bacin rai shi yasa Allah yake cewa sun koma da fushi sun koma da tunzuri lam yanalu khaira Allah ya ce ba su samu alkhairi ba shi yasa ka yi ƙoƙari ka samu gatar Allah tabaraka wa ta'ala ka yi ƙoƙari ka samu son Allah idan Allah yana son ka to duniya ma ta ƙi ka karka damu saboda haka babu wanda yake taimakon annabi da musulmai illa Allah tabaraka wa ta'ala me Allah ya ce a ƙarshen wannan aya wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya isar wa mu'minai yaƙin Allah shi kadai sai ya isar wa mu'minai wannan yaƙi saboda haka babu wani mu'mini da ya wahala ta wajen yaƙin Allah shi ya tarwatsa su Allah ya tarwatsa kafiran suka gudu shine Allah ya ce wa kana Allahu qawiyan aziza kuma Allah ya kasance mai ƙarfi ne Allah ya kasance mai buwaya ne idan aka ce mai ƙarfi babu wanda ya isa yayi fada da Allah ba zai iya ba idan aka ce mai buwaya babu wanda zai gagara Allah duk ƙarfinka duk dabararka duk iya yakinka idan Allah ya nufin kariya ka abu ne mai sauki saboda haka yasa Allah ya tabbata a cikin sunayensa akwai al-azizu al-qawiyyu akwai labarai da aka samu game da wannan aya na farko akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace hubisna yawmal khandaqi anis salati a ranar da aka yi yakin al-khandaq wannan ranar da sahabbai suka tona rami suka zagaye garin Madina rundunonin mayaka suka zo makka Abu Sa'id al-Khudri ya ce fargaba da razana da tashin hankali ya hana mu sallah ya hana mu yin sallar jam'i Abu Sa'id al-Khudri ya ce hatta kana ba'dal maghribi har sai da rana ta buya bayan sallar magriba bi hawiyyin min al-layli ba ma daidai bayan sallar magriba ba dare ma ya fara shige ya fara nisa hatta kufina sai da Allah ya saukar da wannan aya ana tare da manzon Allah sai gashi Allah ya saukar da wannan aya wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaydihim lam yanalu khaira sai Allah ya ce wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyan aziza sai manzon Allah ya ce ina bilal tunda Allah ya ce ya isar wa mu'minai yaki magana ta kare kaga da an wuni ana cikin fargaba babu azhar babu la'asar babu magariba babu isha'i wallahi sallolin nan gaba dai hatta manzon Allah bai yi su ba saboda tsabar firgita da razana da tashin hankali amma da Allah ya saukar da ayan nan fada'a rasulullahi bilal sai manzon Allah ya ce ina bilal bilal ya ce gani ya ce je ka kira sallah bilal ya kiran sallah guda daya manzon Allah ya ce to kai mana iqama fa aqama salata bilal yayi iqama ba a magana ina kafirai suke tunda Allah ya ce wa kafallahu almu'minina alqitala magana ta kare manzon Allah ya ce ku zo mu yi sallah kai ku rabu da su yakin gaba daya Allah ya dauke saboda haka bilal yayi iqama fa salla rasulullahi adh-dhuhra abu sa'id al-khudri ya ce sai manzon Allah ya sallan azhar bayan fa dare yayi wannan shike gwada maka Allah ya girgiza mu'minai kamar yanda ya fada a wannan sura wa zulzilu zilzalan shadida amma da annabi tashi yin sallan azhar din abu sa'id al-khudri ya ce yayi ta ka ahsani ma kana yusalliha kamar yanda annabi yake sallatar azhar din yanda yake sallatar ta da kyau haka yayi ta a bayan kuma dare ya riga yayi manzon Allah yayi azhar din da kyau bayan an gama summa aqama yace mu bilal kai mana iqama aka yi iqama fa sallal asr sai manzon Allah yayi sallal asr misla zalika summa aqama bilal ya sake yin iqama fa sallal maghriba misla zalika sai manzon Allah yayi sallal maghriba summa aqama bilal ya sake yin iqama fa sallal isha kadhalika sai manzon Allah yayi sallar isha ka duba dai azhar la asr maghriba isha'i a ce maka annabi shi da kansa bai yi ba saboda tsananin tashin hankali yace lokacin da Abu Sa'id al-Khudri ya faɗi wannan sai yace qabla an tanzila salatul khawfi yace amma ka lura wannan abun fa ya auku ne tun kafin Allah ya shar'anta sallar yaki a lokacin babu sallar yaki aya ta 239 ta suratul baqara inda Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbanan ka gani daga lokacin da Allah ya saukar da wannan to idan aka tafi yaki duk tsananin tsoro bai hana ayi sallah komai tsananin firgita da tashin hankali dole sai an yi sallah amma kafin Allah ya saukar da wannan shine aka yakin al-khandaq shine yakin al-ahzab wancan ya faru shi yasa Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sahabbai da suka rasu a ƙarshe saboda haka yasa duk sa'ilin da zai faɗi magana da za ta iya samar da kuskuren fahimta to sai ya yi gyara shine yana faɗa ya ce to kaga annabi ya yi azhar la'asar maghriba isha'i a cikin dare amma fa wannan ya auku ne kafin Allah ya saukar da aya ta 239 ta suratul baqara lokacin da Allah ya saukar da wannan aya to ya zama dole komai tsananin yaki dole ayi sallah to wannan hadisin yana sahihu ibnu khuzaima hadisi na 1703 kuma yana kitabul istizkar na ibnu abdul barri hadisi na 9750 hadisi ne wanda babu shakka ya tabbata hadisin nan ya tabbata kuma ba shi kadai bane na biyu akwai abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda shima abdullahi ibn mas'ud ya tabbatar da wannan abdullahi ibn mas'ud ya ce innal mushrikina shagalu rasulullahi an arba'i salawatin yawmal khandaqi abdullahi ibn mas'ud ya ce kafirai sun shagaltar da manzon Allah bai yi sallah guda hudu ba a ranar da ake yakin al-khandaq kafin yayi wannan sallah hatta zahaba min al-layli ma sha Allah sai da aka samu wani yankin dare ya tafi gurgurdan abinda Allah ya nufi sannan annabi fa amara bilalan annabi yayi umarni ga bilal fa azzana bilal yayi kiran sallah thumma aqama sai yayi iqama fa salla dhuhra manzon Allah yayi sallan azhar thumma aqama yayi iqama fa salla al-asra sai manzon Allah yayi sallan al-asr thumma aqama bilal yayi iqama fa salla al-maghrib sai manzon Allah ya sallaci magriba thumma aqama yayi iqama bilal yayi iqama fa salla al-isha'a sai manzon Allah ya sallar isha'a jami'i hadisin abdullahi ibn mas'ud ga hadisin abu sa'id al-khudri hadisin abdullahi ibn mas'ud yana sahihun nasa'i hadisi 661 kuma ba su kadai bane kaga akwai abu sa'id al-khudri abdullahi ibn mas'ud da kuma jabir bin abdullah hadisin jabir yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim saboda haka yasa al-imam ash-shafi'i Allah ya masa rahama a littafin sa kitabul ummi yana juz'i na farko shafin 107 yace fihi dalala ala anna kullu man jama'a bayna salataini fi waqtil ula minhuma wannan hadisi shi ya tabbatar da hujja akan cewar idan zaka hada salloli a lokacin wata sallah idan zaka hada salloli a lokacin wata sallah kaga annabi ya hada azhar la'asar maghriba isha'i a lokacin me isha idan zaka hada wasu salloli a lokacin wata sallah aqama li kulli wahidatin minhuma dole za a yi iqama saboda haka idan ma za a hada sallah ne saboda ruwan sama dole za a yi ma kowace sallah iqama saboda abinda manzon Allah ya aikata amma kiran sallan fa azzana lil ula kiran sallan na sallar farko za a yi ba sallah da ta biyo baya ba saboda haka idan za a hada sallah ba a kiran sallah sau biyu kiran sallah na farko idan misali za a hada magariba da isha'i saboda haka za a yi kiran sallah saboda lokacin magariba ya shigo shi yasa ake sanar da mutane magariba lokacin ta ya shigo za a yi kiran sallah amma iqama za a yi ma kowace idan an zo za a yi ishafa ba za a yi kiran sallah ba me yasa dan lokacin ta bai shigo ba ba a kiran sallah sai lokaci ya shigo don haka idan har ba a yi kiran sallan ba lokaci ya wuce ba za a rama shi ba wannan shine abin da ya tabbata a labari da ya zo ta yakin al-khandaq da kuma tafiyar manzon Allah aikin haji waɗannan su ne dalilai guda biyu masu ƙarfi waɗanda suke tabbatar maka idan za a hada salloli da yawa ko biyu a lokaci guda ana kiran sallah ɗaya ne amma iqama za a yi ma kowace sallah al-imam ash-shafi'i yace wa azzana lil ula zai yi kiran sallah domin ta farko wa fil akhirati yuqimu bila azanin amma idan aka zo za a yi sallah ta biyun fa ladan zai yi iqama ba zai yi kiran sallah ba inji al-imam ash-shafi'i sai yace ba wannan kadai ba wa kadhalika kullu salatin sallaha fi ghairi waqtiha duk wata sallar da zaka yi ba a lokacinta ba to ba za ka yi mata kiran sallah ba kamar misali kai ne ka manta sallar la'asar tun jiya baka tuna ba sai da aka yi azhar a yau saboda haka da ka tashi zaka yi wannan la'asar din ta jiya zaka rama ta ba za ka yi mata kiran sallah ba amma za ka yi iqama abinda al-imam shafi'i yake cewa duk sa'ilin da za a rama wata sallah ana yi mata iqama amma ba a rama mata kiran sallah wannan ya zo a littafin tuhfatul ahwazi yana juz'i na farko shafi na 451 malamin yace fihi dalilun an samu hujja ala anna al-fawaita sallolin da suka kubuce tuqda murattaba al-ula fal-ula wannan shine abu na biyu yanda manzon Allah ya yi waɗannan sallolin kaga annabi bai ce a yanzu rana ta fadi muna lokacin magariba ne bari mu fara yin magariba sannan mu dawo mu yi azhar la'asar la me annabi yayi azhar ya fara aka yi la'asar kafin aka yi magariba sannan aka yi isha'i wato ka'idar ita ce idan ka tuna wata sallah to take ba za ka yi wata salla a gabanka ba sai ka rama wannan da ka tuna. Wannan ka'ida ne, idan ka tuna wata salla, kamar misali za a yi sallar magariba sai ka tuna ba ka yi la'asar ba, to wannan magaribar ba za ka yi ta ba sai ka rama la'asar. Ka'ida ne a fara biyan wacce ta wuce kafin a yi ta lokaci. Wannan abinda hadisan nan suke karanta da mu kenan. Kuma a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Bilal, aka yi kiran sallah. Manzon Allah ya yi sallah, bayan an gama sallah, akwai hadisin Sulaiman bin Suradin, Allah ya kara masa yarda, ya ce, "Qala an-nabiyyu yawm al-ahzabi." Sai manzon Allah ya ce, to tunda Allah ya ce, "Wakafa Allahu al-mu'minina al-qital, al-ana naghzuhum." Daga yanzu mu ne kadai za mu yaƙe su, wala yaghzuna, ba za su iya yaƙar mu ba. Nahnu nasiru ilaihim, ko mu ne za mu tafi gare su. Kuma abin da ya tabbata kenan, babu shakka. Abinda Ibn Taymiyyah ya yi bayani a kai, yana Majmu'u Fatawa, mujallal na 28, shafi na 455, ya ce, "Fama gazat Quraishun wala gatufan wala al-yahudul muslimin ba'daha." Tunda Allah ya saukar da wannan aya, "Wakafa Allahul mu'minin al-qital," to babu wani wanda kuma ya sake kai hari ga musulmai, babu shi. Sai dai annabi ya kai hari, amma kafirai kuma sun daina. Abinda ya faru ya kasance shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan wannan yaƙi na Al-Khandaq, sai gashi ya shirya tafiya umra. Da ya taho umra, mutanen Makka suka hana shi shiga, wanda ita ce ake kira umra ta Al-Hudaybiyya. Daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi sulhu tsakaninsa da mutanen Makka, yanzu an aje yaƙi. To daga wannan sulhu babu abin da ya biyo baya sai fathu Makka, sai ya zamanto Makkan ma gaba ɗaya ta zama birnin musulunci. Wato sai ya zama daga lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, to kafirai ba su sake yaƙan musulmai ba, babu waɗanda suke yaƙi sai dai musulmai. Fa fatahu Khaybara summa fatahu Makka, sai gashi an samu nasaran yaƙin Khaybar, aka samu nasaran fathu Makka, duk ya auku ne bayan Ghazwatul Ahzabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa wa sahabbai, ya ce, kun ga tunda Allah ya faɗa, "Wakafa Allahul mu'minina al-qital," Allah ya ishi muminai game da yaƙi, to daga yau mu ne za mu yaƙe su, ba su ne za su yaƙe mu ba. To wannan bayanin ma yana cikin Fathul Bari, yana mujallal na 7, shafi na 467. Ibn Hajar ya ce, "Fihi isharatu ila annahum raja'u bi ghairi ikhtiyarihim." Wannan ayat ta nuna mana kafirai sun gudu ba da zaɓinsu ba, sun bar Madina ba da zaɓinsu ba. Wato su, kamar yadda Allah maɗaukaki ya ba da labari, da so samu ne da ya kamata a ce sun yaƙi manzon Allah kafin su bar garin Madina, amma da yake Allah ya turo guguwa mai ƙarfi, wannan guguwan ta kore su. Kaga kenan ya nuna cewa sun bar Madina bi ghairi ikhtiyarihim bal bi sunillahi ta'ala li rasulihi. Me yasa suka bar garin Madina? Saboda wata guguwa da Allah ya turo. Ita wannan guguwa Allah ya aiko ta ne saboda taimakon manzon Allah da kuma musulmai. Wato akwai labarin da ya taho wanda Ibn Hajar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma da yake cewa daga yau, daga yanzu mu ne za mu yaƙe su, ba su za su yaƙe mu ba. Annabi ya faɗa ne bayan kafiran sun gama watsewa, kafirai sun bar Madina. "Wa dhalika li sab'in baqina min zulqa'da," watan zulqa'da saura kwana 7, wannan wata ya ƙare lokacin Allah tabaraka wa ta'ala ya tarwatsa waɗannan rundunoni na kafirai lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana. "Wa waqa'atil hudnatu bainahum ila an naqabuha." Daga lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ke da iko akan kafirai, kafirai ba su da iko. To saboda haka yasa malamai da yawa masu sharhin hadisi suna cewa wannan kalmar ta manzon Allah mu'jiza ce, ana cewa alamun min alamin nubuwa, wata alama ce ta annabcin manzon Allah. Annabi ya ce daga yanzu mu za mu yaƙe su, su ba za su yaƙe mu ba. Kuma wallahi yanda annabi ya faɗa haka ya tabbata. Fa kana zalika, ya zamanto daga wannan lokaci in ka ji an kai hari to za ka samu musulmai ne, amma kafiri bai iya kawo hari ga musulmai. Akwai hadisi da aka samu riwayar Jabir bin Abdullah wanda ya zamanto shahidun li hadha alhadis. Jabir yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan an Allah ya tarwatsa rundunonin kafirai يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يغزونكم بعد هذا أبدا كافرين بداسوا ساكي يأكنكوا ببايا ونن هر أبدا النبي يقول يا صحابي يتي وندن ياكي دكوكا غني أنكا وحري غرم مدينة شيني نكرش بدا ساكي با ولكن أنتم تغزونهم sai manzon Allah ya ce amma ku musulmai za ku samu damar yaƙansu, su ne ba za su samu damar su yaƙe ku ba. To dama mun yi tsammanin za mu kai inda Allah madaukake magana game da yaƙin Banu Qurayza. Allah tabaraka wa ta'ala bai yi nufin mu kai ba saboda lokaci. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba lada cikin abin da muka faɗa, kuma Allah ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وجعله الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.